Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalun ni tare da Maryam Dauda muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Asabar 16 ga watan Yuli shekarar 2022. A zike nan da ake aikin tattara ƙuri'u bayan da aka rufe rumfunan zaɓe a jihar Osun inda aka yi zaɓen gwamna, za ku ji ƙarin bayani. A Ghana kuwa, hukumomin ƙasar sun sanar da wani shiri na sayan gwal a hannun kamfanonin haƙar ma'adinai da ke ƙasar domin samun isasshen kuɗaɗen ƙasashen waje a baitulmalin Ghana.
Ghana's reserves of gold at the central bank.
Duk da cewa Ghana na daga cikin kasashen da suka fi samar da gwal a fadin duniya, ma'aunin nauyin kilogram 8.7 na gwal kadai ne kasar ta adana a ma'ajiyar gwal din da ke babbar bankin kasar.
Muna tafi da shirin amsoshin tambayoyinku wanda Ibrahim Kalmasi Garba zai gabatar da kuma labaran wasanni wanda Murtala Faruk Sanyin na zai kawo mana. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Hukumomin kasar Sudan sun ayyana dokar hana fita ta dare a wasu garuruwa biyu da ke kudu maso gabashin jihar Blue Nile da ke kusa da kan iyakar kasar da Habasha. Bayan shafa kwanaki ana gwabza fadan kabilanci da suka ce yayi sanadiyar kisan mutane 31, wasu su 39 kuma suka jakata. Tun daga ranar Laraba da ta gabata ne dai rikicin ya bazu zuwa garuruwa da dama bayan kisan wani manomi. Kafin jami'an tsaro su yi kame tare da shawo kan lamarin, a cewar wata sanarwa daga gwamnatin yankin Blue Nile. Sanarwar ta ce an yi barna a shaguna 16 kuma an sanya dokar hana fita ta dare a garuruwan da Mazen da Rosary. An samu barkewar tashin hankali a yankunan Sudan da dama, ciki har da yankunan gabar teku a gabashin kasar da yammacin Darfur, duk da yarjejeniyar zaman lafiya da wasu kungiyoyin 'yan tawaye suka cimma a fadin kasar a shekarar 2020. Da sanyin safiyar yau Asabar, karar jiniya ta gargadi mazauna kudancin Isra'ila game da harin roka daga Gaza. Isra'ila ta ce an harba rokoki 4 zuwa kasar, an dakile 1 daga cikin rokokin yayin da sauran 3 suka fada akan wasu filaye, a cewar sojojin kasar. Rundunar tsaron Isra'ila ta ce ta mai da martani ta hanyar kai hari ta sama akan wasu wurare biyu na mayakan Hamas. Rundunar ta kuma ce cikin wuraren, har da wani ginin karkashin kasa na Hamas mai dauke da kayayyakin da ake amfani da su wajen kera rokoki. Hamas dai ita ce kungiyar mayaka masu zafin kishin addinin Islama da ke mulki a zirin Gaza. Harin dai na zuwa ne 'yan sa'o'i kadan bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya bar Isra'ila, inda ya yada zango a ran gadin da yake yi a gabas ta tsakiya da nufin zurfafa dangantakar Isra'ila a yankin. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wani mataki na kokarin shawo kan matsalar yawan barace-barace da yara almajiran makaranta allo ke yi a yankin arewacin Najeriya, wata kungiyar makarantun tsangaya ta kaddamar da rabon kayan sana'a ga almajiran a jihar Niger da ke tsakiyar Najeriya. Wakilin muryar Amurka Mustafa Nasiru Batsari na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan matsala ta yawan barace-baracen dai ta dade tana cima da dama daga cikin yan yankin arewacin Najeriya to a kwariya. Kungiyar makarantun tsangayar dai ta ce wannan matakin zai yi tasiri sosai wajen ganin an samu nasara da ake bukata ta wannan fuska. Shugaban kungiyar makarantun tsangayar a yankin jihohin arewa maso tsakiyar Najeriya, ambasada Musa Adamu Hadeja, ya ce sun dade da fara tunanin aiwatar da wannan tsari, amma sai a wannan lokaci Allah ya ba su ikon aiwatarwa.
Domin wannan wata niyya ce da muka dade da ita a zuciyarmu, yau Allah ya bayyana ta. To, da har muka samu muka fara, godiya da muke wa Allah, Allah ya nufa wannan ya zama zakaran gwajin dai gaba za mu yi ta yi ba tsaya za mu yi a baya ba.
Ko shakka babu dai a iya cewa wannan wata sahihiyar hanya ce ta kawo ƙarshen wannan matsala ta yawan barar daga yara na makarantun Allon kamar yadda shugaban kungiyar Ajar Niger Alhaji Gwani Abubakar Sadiq ya tabbatar.
Shi yasa muka kirkiro wannan harkar sana'an harkar shushaina da kuma ainihin kayan yari idan an tashi karatun alqur'ani sai yaro ya dan je ya dauki kayan sana'an shi ya je sana'a in ya samu wani abu ya dawo makaranta ya ci gaba da karatu
kamar dai yadda jama'a da dama suka tabbatar da cewa wannan matsala ta yi kamari a yankin arewacin Najeriya to sakataren tsangayar Sani Abdulrahman Dajin ya ce sai fa an tashi tsaye kafin a samu nasarar shawo kan wannan al'amari
ba kaman da bane inda da ake tallafa yanzu ba kaman da bane wata kire mai tallafa shi ma ta kansa yake a wannan halin da yake kina matsala ko kuma a tausayin ba kaman da ba to mutane su dinga zuwa da ka in zaka tura yaron ka karatun alqur'ani abu mai tarihi ko mai daraja to dan Allah tura shi dan sabulu da dan abin da zai ci kuma lokaci zuwa lokaci ka dinga zuwa kana duba movement ka ci gaban karatun yaron ka
wannan almajirin dai mai suna Muhammadu ya ci ya ji dadi sosai da aka bashi kayan sana'ar
Nagode na alfari da wannan abin da aka bani Allah ya biya bukata abin.
Almajirai 80 ne dai aka zakulu daga makarantun allo guda 40 a kananan hukumomi na Payekoro, Boso da kuma karamar hukumar Cancaga dukkanin su a masarautar Mina aka raba masu waɗannan kayayyaki da suka hada da kayan aikin shushana da kuma akwatunan tallar yan kunne. Fata dai sauran yankunan arewacin Najeriya su dauki irin wannan tsari da masana suka bada tabbacin cewa zai taimaka wajen cimma nasarar da ake bukata ta wannan fuska. Mustafa Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rotanni daga jihar Oshun da ke kudu maso yammacin Najeriya na cewa ana can ana ci gaba da kidayar kuri'u a zaben gwamna da aka yi a jihar inda 'yan takara 15 suka fafata. Sai dai hankula sun fukarkata ne kan manyan 'yan takara biyu wato gwamna mai ci Adegboye ga Oyetola na jam'iyyar APC da ke neman wa'adi na biyu da kuma sanata Ademola Adeleke na jam'iyyar PDP. Daga Oshogbo ga rahoton da Hassan Umar Tambol ya aiko mana.
Kenan a lokacin da aka kammala zaben gwamna a jihar Osun wakilin jam'iyyar APC a wajen zaben Ademola Akin ya ce zaben yayi kyau.
My name is Ademola Akin. I'm agent of APC. Everything is going well.
Shi ko wakilin jam'iyyar PDP a wajen wata rumfar zabe cewa yayi.
Sunana Garba Ado, party agent na PDP.
Ya me zaka ce game da wannan sakamakon zabe?
To zabe dai an kaya kuma an kada an dangwala kuma an fadi sakamako wanda yake haka da mu muke bukata saboda gaskiya jama'a suna neman canji kuma Allah yayi an fara abun nan kowa abun da ya dangwala an abun nan babu wani magudi ba komai
ka gamsu da yanda aka bada sakamakon wannan kidaya
kwarai ko na gamsu
wasu mazauna birnin Oshogo sun nuna bukatun su ga duk wanda ya lashe zaben gwamna
sunana Usman Ahmed Kyauta mazaunin garin Oshogo to mu ne muna fatan Allah da Allah ya ba Allah ubangiji ya bashi ruku kuma bashi nasara
to menene fatan
to wanda abubuwan da ya shafi kiwon lafiya da tsaro mu samu kwanciyar hankali shi ne muke bukata
sunana mai kudi Sharifat wanda Allah ya ba rabo nasara yara mu da suka yi karatu a samu musu aiki abubuwan da yake gari na duniya ayi bane muke so kaman asbisu an hanyoyi na kiriki aiki da mako mata a bade rancen kudi za a dinga empowerment
sunana Muhammad Bashir Imam tsohon mai ba gonan jihar Aushun shawara akan abin da ya shafi kabilu mazauna jihar Aushun a waccan gwamnatin Abdurauf Adesoji Aregbesola.
Ya kaga wannan zabe na yau?
Wannan zabe na yau a gaskiya bai mana dadi ba kuma bai ba mu mamaki ba, domin duk inda aka ce an samu baraka a jam'iyya kuma har aka zo zabe ba a dinke ba, to galibi daman irin wannan abun yake faruwa.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga birnin Oshogbo a jihar Osun, Najeriya.
To a kokarin ta neman shawo kan matsalar tattalin arzikin kasar, gwamnatin Ghana ta ce za ta rika sayen gold a hannun kamfanonin haƙar ma'adinai a kasar domin samun isassun kuɗaɗen kasashen waje a gidauniyar babban bankin Ghana. Mataimakin shugaban kasar ta Ghana Dr. Mahmud Bawumia ne ya bayyana wannan tsari, inda ya ce muddin gwamnati ta ɗauki wannan mataki to ba za ta nemi tallafi ba, kuma kuɗin CD na kasar Ghana zai daidaita bisa wasu kuɗaɗen kasashen waje. Wakilinmu Hamza Adams na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto da ya aiko mana daga Kumasi.
Mataimakin shugaban ƙasar ya bayyana cewa wannan hanya ya taimaka kasar Ghana ta shiga cikin jerin kasashen duniya masu dogaro da kai, saboda za ta adana gold tare da kuɗaɗen kasashen waje, ya ce.
Ghana's reserves of gold at the central bank.
Duk da cewa Ghana na daga cikin kasashen da suka fi samar da gold a fadin duniya, ma'aunin nauyin kilogram 8.7 na gold kadai ne kasar ta adana a ma'ajiyar gold din da ke babbar bankin kasar kafin karshen shekarar 2021
was only 8.7 kilo.
A don haka ne babban bankin kasar ta dau matakan saya duk wani gold da aka samar a Ghana a hannun kamfanonin haƙar ma'adinai karkashin shirin Gold Purchase Program, wato shirin sayan gold. Yace gwamnati ta dau wannan mataki ne domin karfafa baitul mal din ta dake adana kuɗaɗen kasashen waje.
Law says if you mine gold,
dokan kasan Ghana ya baiwa babban bankin kasar damar saya gold a hannun masu haƙar ma'adinai akan farashin kasuwannin duniya. Bayan Ghana ta saya wadda take bukata tukuna, kamfanonin haƙar ma'adinan za su iya fita da sauran su sayar kasuwannin duniya. Ya ce wannan ya taimaka sosai gurin karfafa CD da yake ci gaba da shan kashi a hannun wasu kudaden kasashen waje, musamman dalan Amurka. Sai dai na tuntubi shugaban masu haƙar ma'adinai a kananan filaye a jihar gabashin kasar Ghana, Malam Muhammad Amawu, a inda na yi masa tambaya ko shin ya yi ji da wannan batu.
Matakin dai mu a matsayinmu masu haƙar ma'adinai ba mu da problem kan wannan. In har za su sai farashin da kowa ke sai a kasuwa, shi mahaƙin zinare ba abin da muke da shi Ghana, banda mu yi ado da shi, shi dai kawai sauran a sayar a samu kuɗi. To in dai gwamnatin Ghana zai sai iya farashin da waɗanda ɗan zaman kansu ke yi, wanda shi ke da zinariya ya zo da shi ya ci da zinariya ya zo ya sayar ne. Abu biyu na biyu da zai kara ciki shi ne kan kowane ma na je ya ci da zinariyan shi ya zo, akwai inda ya samu kuɗin ya je ya aiki. To wannan ne gwamnatin Ghana za su yi pre-finance ne ko ya za su yi su sai kayan? Kagan za su sai hannun miners sai su yi pre-finance. In su ma su za su sai kamar exporters, wanda ke zama dama Ghana in ka kawo zinariyan ka shi ya sai ya export, dama bai ba ruwan shi da wani finance. To shi su ma su daidai, gwamnatin Ghana su daidai ta pricing su.
Masanin tattalin arziki a kasar Ghana Dr. Abu Na'im Afandi ya ce hakan fa yayi taimako sosai, amma kalubale da za a fuskanta ita ce daidaita farashin gold.
Maganan da ya fadi gaskiya ne, yana da muhimmanci sosai idan Ghana government ya koma gold purchasing back to the annual forex reserve mu, dan in za a sayar da wannan gold nan ko ya saura cikin hannun mun samu forex abinga foreign exchange cikin kasar Ghana, but left to kamar yanda za a iya manage waɗanda suke sadda shi nan, shi ne zai kawo muna matsala, because su za su iya su determine ko yanda pricing nan zai saura. Government bai iya control wannan abu sai hannun mutane ne. So matsalan da nake gani kamar zai iya kawo kauke nan.
Ghana na ci gaba da fama da matsalan tattalin arziki sakamakon barkewar cutar COVID-19, tare da mamayar da Rasha ke ci gaba da yi a Ukraine, abinda ya haddasa hauhawar farashin kayayyaki a kasar. Hamza Adam, muryar Amurka, Kumasi, Ghana.
To madalla yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na uku na ansar tambayar nan mai cewa, wai dan Allah a waɗanne ƙasashe ne matasa suka samu damar kama madakun mulki, kuma ko matasan sun taka rawar gani a zamanin mulkin nasu? Idan an tuna, mai tambayar dai shine Alhatu Manjus Gobir, Samaru, Bus Stop, Zaria, jihar Kaduna, Najeriya. To idan Malam Dalhatu Manjas Gobir na tare da mu ga kashi na biyun na ansarka game da shugabannin duniya matasa da kuma rawar da suka taka da wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawan Ikara ya samo daga mataimakin Profesan Tarihi Salisu Bala. Bari dai in bar ku da dan mutan Ikara.
Dokta ka fara amsa tambaya ta biye kenan bari in saka maka ita suka ce kamar inda aka fado gashi dai an samu wasu kasashe da matasa suka yi to su matasan sun tsina wani abu saboda ko ina za a yi ta maganar a saka matasa a cikin to ga wasu kasashe da suka jaraba matasan sun yi wani abin a zo a gani
gaskiya da yawa sun yi zan fara ba da misali da shi Kim Jong-un din nan da ya zo kan mulki ya tattara dattawa wanda suke kewaye da baban shi da waɗanda suka dandana shugabanci lokacin da kakan shi ke da rai domin kamar yadda na faɗa kakan ya mutu shekara ta 1994 to a nan lokaci sai yana kokarin kwatanta menene ke gudana a siyasar duniya menene ke rike ƙasa ta bangaren ilimi ya abin yake to sai ya ɗebo daga abin da su iyayen suka yi da kakan shi me yayi ya kuma hada da abin da 'yan zamani suka bashi shine yake ciye da kasar gaba na farko suka ga ya mishi cewa idan dai muna son mu zauna lafiya to muna da abokiyar gaban mu ita ce kasar da ta rabu da mu South Korea kuma ita wannan South Korea tana tare da America 200% to idan muna so ba zai yiwu a ce muna da karfin tattalin arziki amma ba mu da karfin soja ba muna da dukiya amma ba mu da karfin kare ta suka ce to dole ne mu nemi yadda zamu hanyar da zamu bi mu mallaki wato makamin nuclear kun ba mai gajeren zango ba har mai dogon zango to kaji dalilin da yasa kenan wannan shugaban kasa Kim Jong-un din nan ya je hada kai da Russia a lokacin Russia ta fashe ta zama kasashe a lokacin tana bukatar meye za ta yi ta tallafo tattalin arzikin ta kai da karasa rugujewa to lokacin Russia tana da masana zaratan masu ilimi profesoshi ta bangaren kera makamin nukuliya saboda haka sai aka fara muwasalat ma'ana kai komo jakadoji sakonni na isa yana dawowa ana kulla alaka kafin ka ce me Kim Jong-un yayi nasara wurin kafa ko ci gaba da kere-kere na manya-manyan makamai masu linzami da kuma abin da ya shafi nukuliya kaji rikicin shi da Amerika shi wannan shugaba
shi wannan matashi
da ya taso saboda haka shi da ya taso yana jira ne a taba shi ya fara amfani da karfin da Allah ya bashi a wancan lokaci saboda haka sai da ya kammala waɗannan tashoshi masu kera waɗannan manya-manyan miyagun makamai saboda ya samu kariya daga barazanar da South Korea take mishi saboda tun 1950 din nan da aka kashe mutum miliyan 3 din nan kusan fiye da miliyan 1.5 da doriya duk mutanen 'yan South Korea ne aka kashe dai kenan so suna niyyar ya za su yi surama saboda haka ba hanyar da za su bi surama saboda sun riga sun dauki aƙida irin na jari hujja saboda haka suna tare da Amurka shi kuma sai je hada kai da Russia kaga na farko kenan sannan da ya fuskanci cewa ga alakar da ke tsakanin North Korea da abin da ya shafi China ta fuskar tattalin arziki da kasuwanci saboda haka sai ya ƙara bunƙasa wannan saboda me saboda samar da abinci mutane su rinka shiga da fice suna da abin yi kere-kere da wato kera abubuwa ƙanana-ƙanana waɗanda za su tallafi tattalin arzikin ƙasar mutane su samu sana'o'i saboda haka sai fin maida hankali akan ilimi na sana'a fiye da ilimi na rubutu saboda haka sai sama ma mafi yawa daga cikin mutanen kasar North Korea aiki ne saboda haka kusan kashi sai kara wato bunƙasa kasuwancin sai zamanto ya bunƙasa shi da kusan kashi 40 cikin 100 wanda da ana tunanin kashi 10 ne zuwa kashi 15 kasuwancin da ke tsakaninsu da China sannan sai zo kuma ta bangaren ilimi sai da ya tabbatar da komai talaucin gida gwamnati na da hannu wurin tallafa ma 'ya'yan gidan su je su yi karatu a cikin kasar North Korea da kuma wajenta kuma yawanci ba sa yadda su ga 'ya'yansu turai balle a gurɓata musu aƙida ko dai mutum ya tafi Russia ko ya tafi China ko ya karatun shi a North Korea abin da suka sa mu kansu kenan
na dauki nauyin ka in a North Korea zaka yi in kuma a wannan kasashe guda biyu
eh sai a kai mutun ya karatu sannan kuma ba su yadda mutun ya tafi ya karanto wani abu kuma baya gida da suka kafa kasarsu da shi shi yasa kaga suke zaune lafiya to wannan kenan ya tallafa mai ilimi kusan za a ce malaman jami'a wannan a wannan kasar sun fi kowane ma'aikaci wato albashi in banda waɗanda suke kusa da gwamnati kamar ministoci da sauransu amma a yanayin da ake ciki a North Korea malaman university ɗinsu da malaman da suke koyarwa a secondary da primary wurin koyon sana'o'i skills and vocational training centers ɗinsu sun fi kowane irin mutum albashi da more rayuwa shi yasa za ka ga ba su zuwa koyina to sannan ya bude kasar shi kamar yadda wato Dubai suka yi shi ma ya bude kasar shi ga yan kasuwa su zo su kawo kayan kasuwancin su su cinikayya su sai kayan North Korea su fita da shi saboda haka arziki sai ya dinga shigowa cikin kasar yana bunƙasa cikin dan kankanin lokaci ka gani wannan kenan sannan sai ya takaita kashe kuɗi a bangaren soja saboda project din shi dinnan da yake na nuclear da aka gama wannan project sai zamanto kuma sojojin da ake diba su zaman mutanen da ake diba a maida su ba su training da horo su zama sojoji sai zamanto sun dara waɗanda ake diba a baya yawa amma sojoji waɗanda suke masu amfana da ƙasa in aikin gini ne in aikin kere-kere ne in ainin aikin engineering ne duka za ga suna da masana'antu da suke aiki ba kai zuma suke suna jiran
yaki ya zo
sam ha
sojoji ne amma suna da abin da suke taimaka
suna kere-kere suna saka suna abubuwa da sauransu wanda suke tallafa ma kasa yanzu yanzu nan ana son suna da kamfanoni waɗanda suke kera motocin yaki suna da kamfanoni waɗanda suke horar da mutane ka zo ka biya su misali kana da wani kamfani wanda misali kake da aka baka kwangila na horar da mutane kamar 100 ta bangaren koyon wani bangare na wata sana'a to kana da damar da zaka zo ka rubuta ka kawo ma komandan din wata makaranta dake gargashin soja na wannan kasar sai kawai sai sa sojojin su sai su je su mu wannan mutane training su koya musu waɗannan abubuwan da suke bukatar su gware akai sannan kuma a biya su kuɗi su bawo waɗannan allowances so ya rage cututtuka iri-iri kuma wannan penalty da ya fito da shi na abin da ya shafi kisan kai wanda ya cuta a kashe shi wanda ya saci dukiyar ƙasa a kashe shi to sai zama mutane suna ɗarɗar suna tsoro musamman ma shi shugaban ƙasar Kim Jong-un din nan ba fita yake cikin jama'a ba baya fita cikin jama'a kamar yadda sauran shugabannin su suke yi yana nan saboda haka mutane ba su san fara shi ba ba su san rashin fara shi ba to wannan kenan
so ila wasu ce to kamar inda shi wannan shugaban ƙasa na Korea ta Arewa ya taka rawar gani na irin sauye fasalin ƙasar da ya gada wurin mahaifi da kaka a sauran matasan da aka ambato a kono wanda ya kwatanta wani abu da ila za a ce yayi wani abun a zo a gani
akwai misali zamu dauki daya a Afirka ƙasar Mali misali shi wannan soja da ake kira Assimi Goita wanda ya kawo mulki yana da shekara 38 lokacin da ya zo mulkin kasar akwai 'yan tawaye a arewacin kasar akwai waɗanda suke kiran kansu Ansaruddin da suwaye sun sa ma kansu sunaye iri-iri amma 'yan ta'adda ne za su je kaburburan bayan Allah su rusa wai cewa ana bautar wasu mutane su je irin rubuce-rubucen nan kasan mu a nan kasar Hausa misali zaka je Sokoto zaka je Kano zaka je Zare zaka je ina ne gidajen manya-manyan malaman nan zaka je ka samu akwai rubuce-rubucen hannu ba wai Qur'ani kawai suke rubutawa ba akwai rubuce-rubucen hannu na fannoni daban-daban abin da yake daura kai har yanzu turawa mulki turawan nan na zamanin mu na yanzu sun kasa ganowa wushin malaman nan a ina suke karatu wasu da so da yawa misali a kasashen mu na Hausa za su dauka cewa idan ka je zaure za a gaya maka in fannin fiqh ne ga wa'idi ahalari ishmawi iziya risala askari da sauransu ko sannan a zo misali in nahu ne a ce maka qadarun nada wa ballal sada a ce maka ajrumiya a ce maka ibnu wardi duk irin waɗannan ko to su ba haka bane bayan waɗannan to akwai malamai kuma da suka shahara ta fannin kimiyya zaka je ka samu su rubuta littafi akan mathematics malaman zaure zaka je ka samu su rubuta littafi akan physics
malaman zaure zaka je ka samu rubutu akan psychology da rubutun larabci da hannu kuma sun rubutu akan psychology tarihi duka sun rubutu akan life science mana kimiyyar dan adam kamar su wannan towers kaje suna rugurguza biology din nan ka gane to da yawa turayen yamma sun rasa ta ina ne malaman nan ba su je makarantun mu na Harvard ko Oxford ba ina suka samu wannan knowledge to yana daga cikin abin da ke sawa yawanci turan suke musulunta to waɗannan amali idan ka je Timbuktu unguwa ce babban unguwa zaka samu akalla library manya-manya fiye da 50 na waɗannan rubuce-rubucen hannu a fannoni daban-daban na raya ilimi da kuma abin da ya shafi bunƙasa rayuwar ɗan adam fannin tattalin arziki ne kowane fanni sun yi rubutu akai ka gane to waɗannan 'yan ta'adda sai suka ta san rusa waɗannan abubuwan kaga suna so su kowane tarihin su
to sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na hudu na ansoshin tambaya kan shugabancin matasa a ƙasashen duniya da kuma ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin mataimakin Profesa Salisu Bala da wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawin Ikara da wadda ta hada mana sautin Julie Leslie Gresham da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu wassalam
to madalla yanzu kuma sai labaran wasanni
wasanni a takaice
yayin da ake ci gaba da kammala shirye-shiryen soma kakar wasanni ta bana ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar Turai sun da kofa wajen cefane 'yan wasa inda tuni wasu raɗe-raɗe suka zama gaskiya a yayin da wasu kuma suka zama tarihi da baya-bayan nan shine shahararren ɗan wasan ƙungiyar Bayern Munich ta ƙasar Jamus Robert Lewandowski wanda zai koma Barcelona ta ƙasar Spain bayan da ƙungiyoyin biyu suka cimma yarjejeniyar farko ta fatar baki duk da yake dai ba a kai ƙarshe ba tukunna to a watan da ya gabata ne Lewandowski mai shekaru 33 ya bayyana wa kungiyar ta bayan kudurinsa na sauya bagire bayan da ya sami zura mata kwallaye 50 a cikin wasanni 46 da ya buga mata kakar wasanni da ta gabata dan wasan ya koma bayan ne a shekara ta 2014 daga Borussia Dortmund inda gabaki daya ya buga wa kungiyar jumlar wasanni 344 da a cikin su ya sami zura kwallaye 374 wanda ya sa ya kasance dan wasa na biyu da ya fi kowa yawan zurawa kungiyar wasa bayan Gerd Müller to sai dai kuma yanzu haka Bayern din nan tana farautar dan wasan da za ta maye gurbin Lewandowski inda wasu rahotanni suka ce tana nan tana duba yuwuwar sayan dan wasan Manchester United Cristiano Ronaldo to amma kuma wasu rahotannin sun bayyana cewa daraktan kungiyar Hassan Salihamidzic ya dage kan cewa lalle ba za su yarda su dauki Ronaldo ba duk da yake ya ce yana mutunta dan wasan sosai wannan ne karo na biyu da ake sauya shawara kan yunkurin sayan Ronaldo wanda ya bayyana bukatar sa na barin kungiyar ta United a wannan makon ne Chelsea wadda ita ma ta soma zauracin Ronaldo ta dawo daga baya ta ce ta fita daga neman sayan dan wasan a Ingila kuma kungiyar kwallon kafar Chelsea ta kammala cefanen dan wasan baya na Napoli ta kasar Italia Kalidou Koulibaly wanda ya rattaba hannu kan kwantaragin shekaru hudu Chelsea ta sayi Koulibaly ne domin cike gibin da take da shi a bayan kungiyar bayan da ta rasa 'yan wasan ta biyu Antonio Rudiger da ya koma Real Madrid da kuma Andreas Christensen wanda ya koma kungiyar Barcelona sakamakon karewar kwantaragin su a Chelsea din dan wasan dan kasar Senegal mai shekaru 31 ya bayyana farin cikin komawarsa Chelsea abinda ya ce wani cikar buri ne da yake da shi na fafata gasar Premier a cikin babbar kungiya irin Chelsea Koulibaly shine dan wasa na biyu da kungiyar ta Chelsea ta saya a cikin mako daya bayan da ta bada sanarwar sayan dan wasan Manchester City Raheem Sterling kan kudi fam miliyan 50 kuma tuni da sabbin 'yan wasan biyu suka hade da sauran 'yan wasan kungiyar da yanzu haka suke yawon atisayen soma kakar wasanni a Los Angeles ta kasar Amurka ita kuma makwabciyar Chelsea wato Manchester United tuni da ta kammala sayan dan wasan kasar Denmark Christian Eriksen wanda shi kuma ya rattaba hannu kan kwantaragin shekaru uku bayan karewar kwantaragin sa da kungiyar Brentford Eriksen ma shine cefane na biyu da United din ta yi a wannan makon bayan da ta sami sayan dan wasan Ajax Lisandro Martinez kan kudi fam miliyan 46 Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja Nigeria
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kaimu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wani wato wasu sabbin shirye-shirye. Da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamar da Chadi karfe 5 kenan agogon Ghana. Kada manta ko da shi muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Yanzu a madadin Maryam Dauda da Titani gabatarwa, sai Hailu Haile da hada mana shirin. Da injiniyan mu ne kuma ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu karasa wannan lafiya.